أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau alhamis 8 da watan ramadan shekara ta 1444 hijriya wanda ya dace da 30 da watan 3 shekara ta 2023 miladiya zan mu ci gaba da karatun littafin nan mai tarin albarka shine sunan na al-imam abi dawud as-sijistani rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabus sala zan mu tashi babu na 87 babur rajul yusalli a kisan sha'aruhu ai kafin mu shiga insha Allah ta'ala zan karanta wasu fawaid kamar yadda muka saba wancan al-kulliyatul hadisa ji yana ce muku mun kare abinda na zazzabo ciki nan akwai littafin da na sabko shi na karanta shi shine al-ijaza fil qur'anil karim wa sunnatul nabawiyya anbu'ut bil adilla min al-kitab wa sunna wa aqwalul ulama wa ahwalihim kafa dalili da hujja akan cewa ya halitta ba da ijaza da sanadi ta hanyar mutun ya saurara ba gaba da gaba ba ta hanyar ko a ƙorko wannan ta qur'ani ce ko ta qur'ani ce ko ta hadisi ko ta littattafai a ba mutun ijaza ta hanyar yaji ta kafafan sadarwa dalilai kyarara akan wannan mas'ala ya halitta to littafin wannan yayi shi ne akan wannan to a ciki akwai hujjojin da malamai suke kafawa akan halaccin wannan kin abinda ke nuna wanda saboda duk mas'ala in ta zo idan mu'asira ce ta zamani ce to da baya ake lekawa a alakanta ta da wata mas'alar da suka illa su ta zo daya da suka zo daya tsarin su ya zo daya nan daga cikin hujjojin da dalilan da suke kawo al-qurra'ul ladzina qara'u wa aqra'u min wara'i hijab makaranta wanda sun karantar kuma an karantar da su an ba su qira'a ta qur'ani amma ta bayan shamaki kenan abinda ake bukata a bada ijaza da sanin jin sautin malami jin sauti ba sai an bukaci ka ganshi da ido ba gashi nan gurin ta bayan hijabi da dama wanda qurra da dama daga ciki na harku akwai Hujaima binti Huyi al-Ausabi al-Ausabiya mace ce wadda ta rasu shekara ta 82 hijriya da Ummu Darda as-Sugra mata Abu Darda ta amshi qira'a daga Ibrahim ibn Abi Abla da Atiya ibn Qais da Yunus ibn Hubayr ta kasance faqiha ce mai babbar daraja mai babbar kima amma min wara'i hijab ta amshi wannan dan ba mazinta bane ta kama su ba ta karatu zai ta zo masalan ita tana daga nan gurin su suna daga bayan shamaki ba su ganin ta ba ta ganin su amma suna jin tana jin karatun su kuma su ba ta sanadi da ijaza na qira'a ta biyu Raihana ta garin Andulus ta karanta Qur'ani a wajen Abu Amr ad-Dani wanda su ne mabubbugar Qur'anin ma Abu Amr ad-Dani mai rasuwa 444 Allah mashi rahama wa kanat taqaudu khalfa sitrin fataqra'u tana zama a bayan sitira a bayan shamaki sai ta karanta Qur'ani fa akmalat as-sab'u alayhi ta kai sabka wannan qira'o'i guda 7 mutawatirai sai ta sabke su sun ma ijaza Hassan ne ba ta ijaza sai ta gaba shahada binta Ahmad ibn al-Farj dukan su mata ne kanat tajlisu min wara'i hijab ta kasance tana zama ta bayan shamaki wa tuqri'u ad-dullab ita ce malamak kuma sai ta karantar da dalibai maza ne sai ta zamana bayan shamaki ta ba su karatu ta bayan shamaki kuma a kalkashin ta dalibai da dama suka zama manya jigajigai na Qur'ani kuma sanadi ta hanyar ta kama a Sheikh Abul Hasan da Faqih Abul Muali Ahmad ibn Khalid daliban ta ne kamar yadda ke cikin littafin Ar-Rawdatul Faiha fi A'lamin Nisa manya manyan malamai da suka gudun ma sai Ummu Shuraih ibn Muhammad al-Ishbili ta rasu a karni na 6 ita ma ta karanci Qur'ani a wajen Khalf ta bayan sitira harfu qari'i da harfin Nafi'u da ruwaya ta Nafi'u sai Ahmad ibn Yusuf ibn Malik shi ma ya ji karatu Ba'alabak da Shadubiya ta wajen Fatima bintu Nuwaini ta bashi ijaza kuma ya kasance shi makaho ni dama bai gani sai Sheikhul Qurra masallacin Annabi alaihi salatu wassalam Ibrahim al-Ahdar hafizahullah wanda shi yana da jikin Qurra na zamanin mu ya kasance yana karantar da daliban shi ba su ijaza a cikin Darul Qur'an a al-Awali cikin Madinar Munawwara shi kuma yana gidan shi su kuma suna cikin gidan su al-Awali da wasida ta Mikuro mu yanzu Allah ne ya kawo mu saukin abun shi yana daga gidan shi aka ja Mikuro ruka aka kafa a wasu gurare wanda su suna sauraro in suka zazzamna ba sai ya huto ba yana daga cikin gidan shi yana karatu suna ji kuma ya ba su ijaza da sanadi akan wandan ya san ya halitta saboda qira'a min wara'i hijab ta qur'ani da hadisi to an yi a qur'ani ma ina kuma ga hadisi wanda shi Qur'ani dole sai mushafahata sai kira'ar wanda hujja akan wannan ta gaba al-mujizu a'ama wal-mujazu a'ama akwai wanda malamin makaho ne amma dalibin yana gani to amma ai kaga ai wannan kira bai ganshi ba ganin irin shi babu sharadi a ce sai ya ga malamin kawo sautin ake bukata da jin bada al'ada kin kamar yadda ya dace to kuma akwai doriya akan wannan da malamin makaho kuma dalibin makaho kaga ba wanda yake ga wani ma a cikin su na farko akwai Abu Amr ad-Duri mai rasuwa 246 da dalibin shi Ibn al-Hammami dukkan su makahi ne ko manya ne cikin kira'a al-Imam Shatibi wanda muka sani mai rasuwa 519 da tilmizin shi dalibin shi al-Kamal al-Kamal shi ma makaho ne dukkan su basu gani kuma dukkan su gabaki ɗaya sanadin kira'at gaba ɗaya a cikin kira'at gaba ɗaya duk sai ya hauta kansa zai wuce ma wanda zai amshi sanadin kira'a ta Qur'ani kowace ruwaya ce bai hauta kan Shatibi bai wuce to kuma shi makaho ne kenan kaga da bai halitta ba dole sai ana ga mutum baya ba da ijazar kowa ma bata yi ba da ijazar ta kowa bata yi ba Shatibi da tilmizin shi Ali ibn Shuja al-ma'ruf sihir Shatibi sirikin shi shi makaho sirikin shi makaho kuma dukkan su a Qur'anin mun san ko su wane ne kuma yace wanda a yau sanadin kira'a na kowa sai ya hauta kansu sai ya bi ta kansu Khalil ibn Amir al-Madbusi mai rasuwa 2295 da dalibin shi Muhammad Sabiq al-Iskandarani dukkan su shi ma ya kasance makaho ne dalibin shi makaho na biyar Ahmad ibn Abdul Aziz az-Zayyat shi ma da dalibin shi Mustafa Abul Hasan dukkan su makahi ne kuma dukkan su shehinai ne na kira'a kuma kowa ba kowa sanadi kowa ba da ijaza da sanadi kenan wannan yana cikin abin da yake bada kuma ya bi su ɗaya bayan ɗaya wannan ayya kamani ne a game to kuma shi mai bahasin ya bi su masalan al-qurra'ul umyani fi ijazati habs makaranta makahi a cikin ruwaya habs yazo kuma makaranta makahi a cikin ruwaya warash makaranta da manya manya ga sanin diyawa wani ikon Allah sai kaga kamar Allah madaukin sarki ya nuna mana cewa kamar yadda yace shi ya sabko da littahin shi kuma shi ya ga dama kiyaye littahin shi dan ya nuna mana cewa ba da karhi bane ba da dubara ba aka ba Qur'ani kariya sai yasa duka jigajigan da suka rike Qur'ani suka tsare shi suka kiyaye shi babu kamar su al-Imam Shatibi to makaho ne in yau ka rubuta mishi alifu bai san ya ake rubuta shi ba in ka rubuta mishi ba bai san ya ake rubuta ta ba shibta yake ana rubuta shibta suke ana rubuta kuma duka haruffan zai hade su ne da kawai bayani ishara kin da ake yi ta cewa kaza ake in za a yi maddi mai tsawo ga yadda ake in za a yi gajere ga yadda ake duka shi da baki ne zai hada ido ba magana ido duk lokacin da aka ce mutum wata ni'ima ko ta ji ko ta gani Allah ya amshi to kuma shi sai Allah ba shi dubara da yadda zai isar da sakon shi in zaka yi mamaki akan wannan ba tura ba yanzu suke hada makahi da kurame suna koya musu boko har su kai turazim har terminal makaho yana matematik ta terminal kurma yana matematik ta terminal to ina in ka gama da abin da ya shahi na Allah su wannan abu ne wanda na duniya ne kuma Allah ya ba su wannan fasaha to ka gani malamai akwai bahasin da suka yi suka ce a lokacin an Allah madaukin sarki ya amshe karhin idan to yana zuba karhin shi a bisa kwakwalwa yana zuba karhin idan a bisa kwakwalwa sai zamana kwakwalwa ta hada aiki biyu akwai wani malam da muka zama a gidan Malam Ahmad da shi in aka yi karatu a wajen malam to yana zuwa waje na maimaita su mu kama wannan in muka dauka muka taho dukkan su suna tahowa su maimaita a waje na diyawa cikin su to in ya taho shi dukkan su nahiya ba karatun kowa a mukaman nahi yarda da karatun shi sama da na kowa wallahi tallahin yana bada yadda ka san bai kai yadda ka san yana gani da wuya ka samu kuskuren fasara to menene yasa dan saboda tun wajen dauka ba dai bane da mai gani yasa akan shi cewa ni ban ni gani dole in yi ci da karhi in rike da kwakwalwata shi kuma wanda yake gani ya sauki abin da sako sako yana cewa kai ina duba kawai in gani in na mance babu na gaba babu rajulu yusalli a kisan sha'arahu baban da ke bayanin kuma ku ga a cikin wani abu mamaki al-Imam Shatibi aqilatu atrabil qasa'ir fi irmi rasmil masahif yadda ake rubuta rubutun masahif dukkan wannan kira'o'in gabaki daya mun sani cewa rubutun mushaf abu ne tauqifi yadda ake rubuta abubuwa na qur'ani kalimatu na qur'ani ba daya bane da rubutu na waje wannan kowa ya sani to menene ya sa miye hikima da ta sa kalma ta kaza a cikin qur'ani ake rubuta ta kaza ko a cire ko a gama alhali ko a rubutu na waje ba haka ba Allah ya sa ka a rubuta ta haka karazibi a da dalili to duka wannan shadubi shi yake bayyana sa a cikin aqilatu atrabil qasaid fi ilmi rasmil masahif a waqe zubo duka wannan hikimomin da suka sa a ruwaya wani ana rubutawa kalman nan ana rubuta ta a kaza kuma hikima shine kaza dalili shine kaza al-imam shadubi a waqe yadda yi wacce shadubiya haka kuma ita ma yi ta akan ilmin rasmul masahif kuma duka makahu bai iya rubutawa amma kuma shi zai ba ku ya ake rubuta kuma meye hikimar da ta sa ake rubuta lokacin da ya rasu Allah mashi rahama da jin kai tun daga gidan shi ake jin kamshi na tararen almiski har sai da aka sa shi kabari aka komo me yasa dan saboda babu dare babu rana bai da wani lokacin da ba qur'ani bane a halshen shi babu shi bai da wani lokacin da ba qur'ani bane a halshen shi hadisi na 87 babu rajulu yusalli aqisan sha'arahu baban dake bayanin mutun yayi sallah gashin kanshi a kitse gashin kanshi a kitse kamar yadda muka yi bayani a sahih al-bukhari komi ana so a ganshi da dalili da hujja matukar mutun yana karatu komi zai ga dalilin shi da hujjar shi yanzu nan in ka ga wani gayi ya shigo masallaci da kitso yana sallah kai yayi mugun abu hadisi na 642 al-imam yake cewa haddathana al-hasan ibn ali haddathana abdurrazzaq ibn jurayj haddathani imran ibn musa an sa'id ibn abi sa'id al-makburi yuhaddisu an abihi yana bada labari daga baban shi annahu ra'a abarafi maulan nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi hasan shi ya ga abarafi maulane na annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce hasan ibn ali alaihi salam wa huwa yusalli qa'iman yana sallah a tsaye wa kad garaza dafarahu fi kafahu hakika ya nitsar da kitsan shi a kayyashi fa hallaha abu rafi sai abu rafi ya warware wannan kitsan fartafata hasan ilayhi mugdiban nan hasan jikan annabi alayhi salatu wassalam dan fadima to wannan abin da yake ya shiga cikin sallah ne kitsan nashi bayan ya maida shi baya shi ba inkarin kitsan bane wanda ya warware mishi kitsan ya maida shi baya sai ya gama shi ya darme shi a guri daya bai sake shi bai zube ya meke ya bu baya sai ya darme shi to wannan da ya warware mishi shi ya sake su ya saki kitsan ya zube ya saki ya meke sai ya waiwaye cikin hushi Abu Rafi yake ce aqbil ala salatika wala tagab ka ci gaba da sallar kakkai hushi dan na maka haka fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za yaqulu fi zalik dan naji annabi yana faɗa ne kiful shaytan lodi ne na shaydan ko kuma maka'adi shaydan ne mazam na shaydan cin kan ma kitso haka yani magarazu dafrihi yana nihin madarmar kitsan nan nashi da ya darme kenan zai iya maida kitsan shi baya amma ba ya darme shi guri daya ya gama shi wani ya darme shi ne namiji ake zancan cewa magarazu shaydan mazamunin shaydan ne hadisi na kenan ba an yi inkarin dan yayi sallah da kitso ba an yi inkarin tattare shi da darme shi a guri daya ya saki a sake sake shi shi ma rika sujara hadisi na 643 al-imam yake cewa haddathana muhammad ibn salma haddathana ibn wahab an amr ibn al-haris anna bukairan haddathahu anna quraiban maula ibn abbas haddathahu anna abdullah ibn abbas ra'a abdullah ibn al-haris yusalli wa ra'suhu ma'qusun min wara'ihi ya ganshi yana salla a kitsa gashin shi a bayan shi a kitse fa qama wara'ahu sai ya tashi bayan shi faja alai hulluhu ya fara yana sunce shi wa qarra lahu al-akhar wa nugudan ya tabbatar da shi yace eh daidai ne sunce mishi kitsan nan falan man sarafa yayin da aka gama sallah aqbala ila ibn abbas sai fuskanto dan abbas fa kale yace malaka war asim ya shahika da kaina kale sai yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ma masalu haza misalun wannan masalul ladzi yusalli huwa maktuf misalun wanda yake sallah ne ya darme abun nan kitsi ya darme kitsan shi ya maida ta bayan kafada shi ma'ana alqahu ala katifai ya aza shi bisa kafada shi nan gurin al-imam an-nawawi yake cewa malamai sun yi ittifaki akan hani gami da sallah wanda ya kasance mushmiran kummihi hannun rigar shi a daddaure ko kuma makamancin wannan ko kuma gashin kan shi a daddaure ko kuma matattara kansa a daure ko rawanin shi ya gama ya tattaure duka wannan an hana shi da ittifakin malamai karhanci ne na tanzihi tsabtacewa ba an kai ba sallar ka ba ta yi ba ko kuma makamancin haka yace da yayi sallah akan haka ya munana amma sallar shi tayi Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Tabari yayi hujja da dalili da ijma'in malamai da mazhabin jumhur annan nahayi mutlaqan liman salla kazalik cewa hanin ga wanda yayi sallah ga haka ne ta'ammadu li salatu wanda yayi da gangan ko kuma kahin haka ai kasance haka yake yin sallah haka yake gashin kansa haka yake kenan anan gurin abinda aka hana a mustahabbancin ma makaruhin ma abinda aka hana dar mai gashin kan a dar mai shi guri daya dar mai kitsan a hada shi guri daya amma da kitsan shi mai da shi baya ake so in yazo yin sallah namiji ba kene yanzu kaga nan gurin me yake nuna mana in kaga wani yanzu yana sallah da kitsan shi namiji ba zai kai mishi inkari ba to amma shin shi ya kamata yayi ko kuma kai yayi a nan gurin kamar yanzu a mu cikin mujtama'in mu nan yawa wannan ga al'ada da urfi yake koma mu anan ya shahara cewa ɗan daba ne suke yin wannan ko tsara ce take yin wannan kenan yanzu mutum ba yayi ba da hujjar wannan al'ada wa al'urf shine an koma usulul fiqh take amfani a cikin irin wannan abubuwan al'ada ta tabbatar da cewa mu nan maza ba su yi mata suke yi kenan mutum ba ya dau yawa sai hulani ba ya dau wannan nusus kin ba ya kawo hujja da su akan yin wannan babu salati fi na'al kenan gane yake nuna mana dole mutum sai yayi karatu in ba nan ba haka kawai ka dauki wannan hadisin kai tsaye sai ka je kai ta aiki da shi ko shi ko wannan habbi ga suna ka ce ma babu ma aka kulla a cikin sahihul sunan abi daud babu na 88 al-imam yake cewa babu salati fi na'al baban sallah cikin takalmi hadisi na 644 al-imam yake cewa hadathana musaddad hadathana yahya an ibn jurayj hadathani muhammad ibn abbad ibn ja'far an ibn sufyan an abdullah ibn sa'if kala yake cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli yawmal fatahi naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah ranar fatahu makkah wa wada'ana alaihi an yasarihi aje takalman shi a hagumkin shi nan gurin annabi ya aje takalman shi a hagumkin shi ya halitta in ya kasance a hagumkin babu kowa an ji mai sharhi dan saboda hadisin abi huraira zai mana nuni akan haka dan inda wani a hagumkin ka aje takalmi shi zai rika sallah bisa takalmi hadisi na 645 al-imam yake ce haddasan al-hasan ibn ali haddasan abdurrazzaq wa abu asim qala anba'ana ibn jurayj qala sami'tu muhammad ibn abbad ibn ja'far yaqulu akhbarani abu salma ibn sufyan wa abdullah ibn al-musayyib al-abidi wa abdullah ibn amri an abdullah ibn sufyan da abdullah ibn al-musayyib al-abidi da abdullah ibn amri an abdullah ibn sa'ib qala yake cewa salla bina rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha manzan allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah as-subha tare da mu bi makkata a makka fastafta suratul mu'minin sai ya bude suratul mu'minin hatta idza jaa zikr musa wa harun sai da yazo wajen ambatan musa da harun summa arsalna musa wa akhahu harun bi ayatina wa sultanin mubin wa harun anan gurin da ya taho au zikr musa wa isa ko kuma ambatan musa da isa wa laqad ataina musa alkitaba allahum yatadun waja'alna ibna maryama ummuhu ayatan kenan ko wancan gurin ko wannan gurin mai ruwaya shi yayi shakku annabi ya zo nan ibnu abbad shakku ya shakku shi yayi shakku ibnu abbad aw ikhtalafu ko su suka yi sabani akhazatun nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alatun sai tari ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam fa hazafa sai yayi yanki faraka'a sai yayi ruku'u wa abdullah ibn sa'ib hadir lizalik abdullah dan sa'ib ya halarci wannan wayi ukhaz minhu an qadalu qira'a li arid su'alin nan hadisin nan zafa a fahimci cewa yanke karatu dan saboda tari ya zo ma mutum ko makamancin shi na uzuri shi yahi dacewa gami da mutum ya ci gaba da karatu yana gama qira'ar da tari ko kuma da gyaran murya shi yahi girmama Qur'ani kai ci gaba yana karanta Qur'ani yana tari daga ya tari ya zo mishi sai da sai yayi ruku'u shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi anan akhazatu sa'alatun tari ta kama shi sai ya bari yayi ruku'u kaga tsakiyar sura ne ba nan ya tsaya yayi niyya ya tsaya ba hadisi na 646 al-imam yake cewa haddathana Musa ibn Isma'il haddathana Hammad ibn Zaid an abina Amat as-Sa'di an abi Nadara an abi Sa'id al-Khudri qala yake cewa bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah da sahabban shi iz khala'ana alaihi sai aka ga ya cire takalman shi fa wada'ahuma an yasarihi ya aza sa a hagumkin shi falamma ra'a zalikal qaumi yayin da wannan da mutane suka ga haka sune sahabbai alƙauni alahum dai sai suka hudda takalmin su ma suka gefa dan sun ga annabi yayi a cikin sallah wannan tsananin mutaba'a kenan da biyayya falan ma qada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salatuhu ya inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama sallar shi kala sai ce ma hamalakum ala ilqaikum ni alakum mi ya dora ku akan mi ya sa kuka gefa takalmin ku qalu suka ce ra'aynaka alqaitana alayka mun ga ka gefa takalmin ka ne fa alqaina ni alaka mu muka gefa mun ni alana mu muka gefa takalmin mu kenan wannan shine tsananin biyayya ga annabi alayhi salatu wasalam daga ya tabbata a gare shi kawai biyayya wajibi ce ai a cikin haƙin annabi ne ake so mutun ya kasance idza qalata izamu fasadduqu fa inna qawla ma qalata izamu fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine sahabbai suka yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna jibril alaihi salam atani jibrilu alaihi salam shi yazo mini fa akhbarani sai bani labari anna fihi ma qazaran cewa cikin sa akwai qazamta aw azan ko akwai datti wa qala sai yace idza ja ahadukum almasjida kenan nan ni wahayi aka mun cewa akwai qazamta to ku ha kuka ba hande muku wahayi sai zai ba su hukunci na am yace idza ja ahadukum almasjida idan ɗayan ku yazo masallaci fali yanzu to ya duba fa irra afina alaihi qazaran in ya ga qazamta a takalman shi aw azan ko datti fali yamsahu ya shahi shi wali salli fihi ma sai yi salla a cikin su yi salla a cikin su nan gurin yace mu sani cewa hazal hadisu alhadisu alawwal wahid wannan hadisin da na farko duka abu ɗaya ne an takaice shi ne kan tsawon shi an ambaci takalmi a nan gurin a cikin subulus salam sharhin bulugul maram yake cewa wa fihi dilala a cikin shi akwai dalili ash-shar'iyya ta shari'a shar'iyatu salati fi ni'aliyin salla cikin takalma akan kuma cewa shahi najasar dake cikin takalmi shahiwar kawai ta hudda qazamtattawa ta tsarkake su zahiri shine akan idlaqin najasa duk ɗaya najasa danya ce ko busassa abinda ke nuni hadisin haka yake nuni amma khatabi yake cewa Allah musharahama yake cewa cikin shi akwai fiqhu cewa mutun zai iya yin salla ayi salla fi saubihi najasa cikin tuhashi akwai najasa bai sani ba sallar shi ta wadatar mishi bazai sake salla ba dan ga annabi sallallahu alaihi wasallam juz'in sallar da yayi da takalmin shi da najasa bai sake ta ba ci gaba akai da a ce ta bace da cire kariya sallar za a sake wata yana ke nuna abinda malaman fiqh suka ta in kai salla da najasa wala mai alam biha hasbi san da ita ba kamar yadda mai iziya ce har sai bayan ya sallame to wannan a adafi lokaci sake cikin lokaci an ce sake cikin lokaci kawai mustahabi ne in ka ga dama baka sake ba ma ka sabke wajibinka shi yasa mai ahadari yake cewa kullu i'adatin fil waqti fahiya fadila duk sakewa cikin lokaci an ce malaman fiqh sun ce cikin lokaci to mustahabi ne ba farilla ba wa fihi a ciki annal ittisa'a bi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi af'alihi cikin ayyukan shi wajibun wajibi ne ka huwa fi af'alihi kamar maganganin shi ne wa huwa annahum ra'aw rasulullahi sai abin da ya tabbata cewa khususiya ne gare shi yace saboda gashi sahabban nan sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire takalman shi su ma suka cire nasu dan saboda ladabi da kuma koyi da annabi alaihi salatu wasallam suka aje su a hagumkin su hadisi na gaba hadisi na 647 al-imam yake cewa haddathana musa shine ibnu isma'il haddathana aban haddathana qatada haddathana bakar ibnu abdullah anin nabi sallallahu alaihi wasallam bihaza da wannan hadisin qala sai yace fihi ma khubsun cikin su akwai datti qala fil mawdu aini cikin gurin biye ce khubsun akwai datti hadisi na 648 al-imam yake cewa haddathana qutaybah ibn sa'id haddathana marwan ibn muawiyah al-fazari an hilal ibn maymun ar-ramli an yahya ibn shaddad ibn aws an abihi qala yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa khaliful yahuda ku saba ma yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alim su bisu salla cikin takalman su wala khifafihim ko kuma huffun su bisu salla a cikin shi wannan hadisin umarni ne ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa saba ma yahudawa ayi salla da takalmi saboda su basu yi anan gurin yace hazal hadisu aqallu ahwalihi dilala ala istihbab wannan hadisin mafi karancin halin shi shine nuni akan cewa mustahabbi ne ba wajibi bane haka nan hadisin abi sa'idin al-khudri da ya gabata shi ma mustahabbanci yake nuni yana nuni akan son yin sallah a cikin takalmin saba mai yahudawa kuma yana yiwa ma akan hujja da shi akan cewa rishin mustahabbanci bai kai ba ma mustahabbanci hadisin amr ibn shu'aib daga baban shi daga kakan shi wanda zai zo ibnu abi shayba ya rito daga sanadin shi daga abdurrahman ibn abi layla ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah cikin takalmin shi ya cire takalmin su ma suka cire har zuwa karshen sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa man sha'a an yusallifina alayhi falyusalli wa man sha'a an yakhla falyakhla wanda ya ga dama yayi sallar takalmin shi yayi wanda bai ga dama ba ya hudda yana wannan yake nuna bai ma kai mustahabi ba ganin damar mutun ne al-imam al-iraqi yake cewa wannan hadisin mursal ne sanadin shi mai inganci ne ana hada tsakanin hadisan cewa hadisin abdullahi ibn amr ibn shu'aib da ma wanda zai zo bayan shi kawai suna kokarin nuna cewa umarnin wancan da aka ce a saba ma ahlul kitabi ba wajibi bane mustahabi ne dan saboda an tunkuda shi zuwa ga cewa idan mutun ya ga dama idan mutun ya ga dama ibnu battal yake cewa wannan ana dauka shi idan ya kasance takalmin babu najasa sannan kuma wannan rukhsa ce kamar yadda ibnu daqiqil id yace ba ma mustahabi bane dan saboda wannan yana shiga bai shiga cikin abun nema a cikin sallah yana daga cikin abubuwa na ado wanda mutun yake bukatar su babu hadisi na gaba hadisi na 649 al-imam yake cewa haddathana muslim ibn ibrahim haddathana ali ibn al-mubarak an husayn al-muallim daga husayn al-muallim daga amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi a wancan lokacin in sance al-muallim ko al-muaddib shine mai karantar da yara suke cewa al-muallim ko al-muaddib akwai habib al-muallim akwai husayn al-muallim dukkan su malaman hadisi ne yake cewa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli naga manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah hafiyan babu takalmi wa muntailan kuma yana sallah da takalmin shi duka biyin na gani kenan wannan yake nuna cewa zabi ne kamar yadda yayi nuni annabi alaihi salatu wassalam wannan tare da shi suke babu na 89 babul musalli idza khala ana alaihi aina yadahuma masallaci idan ya cire takalmin shi ina zai aje su hadisi na 650 al-imam yake cewa haddathana al-hasan ibn ali haddathana usman ibn umar haddathana salih ibn rustum abu amir ana abdurrahman ibn qais an yusuf ibn mahak ana abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza salla ahadukum idan dayan ku zai yi sallah fala yad'ana da alaihi an yamini kai da aje takalman shi a damar shi wala an yasari kai da aje a hagu mikin shi fatakunu an yamini gairi sai su zamana a damar wani shi ne in ka aje a hagu mikin ka to dama na hura ka ne ka aje illa an yakuna an yasarihi ahadun illa Allah ya kuna kai sai in ya kasance a hagu mikin shi babu kowa wala yad'ahuma bayna rijlai sai aje shi tsakanin kafahuwan shi kenan ya shiga masallaci da su yan koda sace-sacen takalma ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada maganin abun ka shiga da abun ka ka sa su tsakankanin kafahuwanka ko alai da ma gaba daya hadisi na 661 al-imam yake cewa haddathana Abdul Wahhab ibn Najda haddathana Baqiya wa Shu'aib ibn Ishaq anil Auza'i qala haddathani Muhammad ibn al-Walid an Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza salla ahadukum idan dayan ku yi salla fa khala'ana alaihi ya cire takalman shi fala yu'izu bihi ma ahadan kai cutar da kowa da su li yaj'aluhuma bayna rijlai ya sanya su tsakanin kafahuwan shi aw yusalli fihi ma ko yi salla da su duka wannan kare haƙin mutun ne kare haƙin dan uwanka ne musulmi kakka cutar da shi anan yake cewa inna ma lam yaqul khalfahu abinda yasa annabi bai ce kakka aje a bayan ka ba ko gaban ka dan saboda kada khushu'in ka ya tahi ko kuma gudun ka a sace su in ka aje a bayan ka sai a ce sai wani ya sace amma in ka aje a gaban ka kuma sai su tahiyar maka da khushu'i kenan wannan shi yasa annabi alaihi salatu wassalam ya abin nan yace a aje su a tsakanin kafahuwa nan zan mu takaita sai mu tashi babu na 19 a gaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi